Jesu Christi maiche to kabaniwan sabarai katar kakeni dajinin ka nirikajinin bisosai kabani sabarai Jesu achikin zur fin zuchiata Ya Yesu bani saborai, Ya Yesu bani saborai.